በዝሉ ነዳ አንገመ አምስለቱል ሙባለጋ አን አና ስኪን ተዋቢኡ ነኩ ኮ አንገመ ተዋቢኡ ማ والاسم لا يهلو تو بسم الله الرحمن الرحيم وجاز قد صفات حيث عرف من اوتها من بعدها ان تنحذف والفعل ينوي من الى النصب قطع وقدر المبتدا الذي رفع وتعرب الجملة نأتا إن تلت منكرا وللرمير قد حوت وجاز قد أصفت ديديني أينكي صفة معنى أغنى أتي لإرابنسا ياسابا دنمن أوتنسا إنا مثالي كما ونسكي كاوة kace alhamdulillahil hamidu hamidu za a ga na'ati ne na lahi lahi ko majruri ne shi yasa haƙin sa a ce alhamdulillahil hamidi amma ba a faɗa haka ba aka ce alhamidu to irin wannan sai a ce an yi qad haka nan ya halatta a ce alhamdulillahil hamida a iya cewa alhamdulillahil hamida haka nan banda cewa qur'ani qira'a ce mutaba'a amma dai ta fuskar larabci ka iya cewa bismillahir rahmanur rahim ko kace bismillahir rahmanar rahima bari surori tare ne anan amma malamai suke cewa guda bakwai sun halatta guda biyu ba su halatta ba a cikin bismillah waye zai kawo guda bakwai da suka halatta ɗaya dai daga cikin guda biyu daga cikin bakwai da yake sun halatta shi ne a ce bismillahi arrahmanur rahim na biyu shi ne a ce bismillahi arrahmanur rahim saura guda biyar a cikin wanda yake halatta shi ne a ce kakam a iya cewa bismillahi arrahmanur rahim saura huɗu ko a iya cewa bismillahi arrahmanur rahim saura uku to wa zai kawo uku da can wasu kasashe da wa za a fara koyar li'irabi daga li'irabin bismillah ake farawa saboda ita bismillah kamar ta fi saurin zuwa a bakin musulmi bismillah ta'ala ala fami kulli mri'in muslimin sunan Allah ba ka raba bakin mutum musulmi da shi ko to ana iya yanke sifa haisu rifban utuwa in an san ma'utu misali an san a gari zaidu kadai shine madinki to ka iya cewa ra'aitu zaidan alhayyadu saboda shi kadai da dama madinki zaidu din guda daya ne shi yasa ka iya cewa ra'aitu zaidan alhayyadu saboda ko baka kawo hayyadu ba an san zaidu din tunda shi kadai ne a garin amma da ake akwai zaidu bi a garin daya madinki ne daya magini to wannan ba dama ka ce ra'aitu zaidan ka ce alhayyadu tunda in baka kawo hayyadu din ba za a gane ba tunda in kace na ga zaidu to wanda yake jin ka zai tambaya wanne a cikin zaidu tunda muna da zaidu biyu a garin nan akwai zaidu madinki akwai zaidu magini to anan dole ka ce ra'aitu zaidan alhayyada amma idan ya zama daman shi kenan zaidu a garin to ka iya cewa ra'aitu zaidan alhayyadu haka nan ka iya cewa marartu bi zaidin alhayyada in shi kenan zaidu a garin ko marartu bi zaidin alhayyadu wanda duk wannan za a ce kai kadu ne min ba'daha inda aka san ma'utun daga baya in tanhazi wato koda an shafe wal fi'l bi'nu man ila nasbi kada to wanda ya kadu zuwa nasba k kama yace bismillahir rahmana to za a kaddara fi'ili ne wanda ya za a nemo fi'ilin da ya dace da wajen yanzu kamar inda kace bismillahir rahmana to kamar ka dauke amdahu bismillahi ahmadur rahmana ko amdahur rahmana in kuma misali kace ja'ani zaidun almiskina zaid yazo min almajiri amma wakan kace almiskinu kace almiskina to kuma sannan sai a kaddara arham arhamul miskina ina tausaya wa almajiri zaid yazo min wanda almajiri ne ina tausaya wa almajiri sai zabo arhamu ka shafi a sannan waqaddara almubtada allazi rafa wanda ya kawo shi da rafa'a ko to zai kaddara mubtada ne kamar misali bismillahir rahmanu to sai a kaddara huwar rahmanu bismillahi huwa wanda a irin nan yana cikin guraren da shafe mubtada yake wajibi akwai gurare guda biyar ko shida ma wanda aka ce shafe mubtada wajibi ne Jalaluddin Suyuti a Farida ya kawo biyar li mubtada ukhbira anhu bi qasam aw masdarin an fi'lihi hasbun hatam aw tilwi ni'ma aw bi ma'atin qudi'a shine wannan wajen aw mata lafiya ma in rufi'a aw bi na'atin qudi'a shine wannan sai a ce akwai mubtada wanda yake wajibul hasbi baka ce bismillahi huwar rahmanu ba sai dai bismillahir rahmanu akwai huwa din wanda dole a shafe shi wato urabul jumlatu na'ata ana wa jumla li irabi a matsayin na'ati halin kasance wata na'ati in talal munakkara in tabni kira kamar misali ra'aytu rajulan yarhaku na ga wani mutum yana dariya to wannan yarhaku din sai a ce na'ati ne na rajulan shi yasa sai a ce jumla a mahallin nasba take saboda na'ati ce ta mansubi in kuma kace ja'ani rajulun yarhaku to sai a ce rahaku din a mahallin rafa'a take in kuma kace marartu bi rajulin yarhaku sai a ce rahaku din a mahallin jarra take in an ce a mahallin nasba take ta zama ɗaya daga cikin jumloli guda nawa da ake cewa a mahallin nasba suke jumloli nawa ne ake cewa a mahallin nasba suke jumloli har guda nawa ne ake cewa a mahallin nasba suke 12 ba ƙari 16 ne amma a cikin 12 an gamu akan cewa a mahallin nasba suke guda hudu ko da sabani ko haka ne in kuma an ce marartu bi rajulin yarhaku za a ce yarhaku a mahallin jarra ne jumloli nawa ne ake cewa guda nawa ne ake cewa a mahallin jarra suke wani ba sha biyu ba jumloli nawa ne ake cewa a mahallin jarra suke jumloli nawa ne ake cewa a mahallin jarra suke guda nawa ne aka sami ittifaki guda nawa ne da safiya ne bakwai ne to guda nawa ne aka sami ittifaki akai guda uku da sabani to wakati yayi amma da sai ce wanda ya kawo mun guda uku da yake da sabani zan tsiye masa aljihuna bako za a rasa kudi a ciki bako ba samu to ba a gani ba walin ramirin kanawa dole tana kunsan lamiri inda jumla ta zo a matsayin na'ati ko ta zo a matsayin labari ko ta zo a matsayin silar mausuli ko ta zo a matsayin hali dole ne sai ta kunshi lamiri jumla in ta zo a matsayin na'ati dole ta kunshi lamiri kamar yanzu wannan in ka ce ra'aytu rajulan yarhaku to akwai huwa wanda ya koma kan rajulan din nan haka ne in ka ce ra'aytu zaidan yarhaku wannan yarhaku za a ce hali tunda ta zo bayan ma'arifa to amma dai akwai wannan huwa haka ne in ka ce ra'aytu allazi yarhaku kasira to shi ma yarhaku din akwai huwa wanda ya koma kan allazi din ko kace zaidun yarhaku to shi mai yarhaku din akwai wanda anan yarhaku labarin mubtada ne yasa duk inda jumla da ta zuwa irin wannan matsayin dole za ta zama ta kunshi lamiri zai zama ta kunshi lamiri dole to alhamdulillah sai mi sallako.